Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Filin zai dubi furucin da kungiyar likitoci ta nagari na kowa, Doctors Without Borders da Turanci, ko kuma MSF a takaice da Faransanci, ta yi cewa mutane shida ke mutuwa kullum a sansanin waɗanda rikicin Boko Haram ya koro daga gidajensu a garin Bama, arewa maso gabashin Najeriya. Haka kuma kungiyar ta ce mutane 188 ne suka mutu a sansanin a watan jiya. A kwanan ne dai jami'an tsaro suka samu nasarar fatattakar 'yan kungiyar Boko Haram daga garin na Bama. Kungiyar Doctors Without Borders ta kuma ce kimanin mutane 24,000 suna fuskantar barazanar bala'in jin kai na gaggawa a asibitin da ke garin Bama. To amma kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno, Dr. Haruna Shalliya, ya ce an wuce makiɗi da rawa babu ƙashin gaskiya a wannan labari. Dr. Shamdiya ya ce yaya za a yi kungiyar Doctors Without Borders ce wannan nazari a cikin ziyarar kimanin sa'o'i 3 da ta kai birnin Bama? To kafofin yada labaru dai sun yi ta yayata labarin da kungiyar Doctors Without Borders din ta gabatar dangane da halin da waɗanda rikicin Boko Haram ya koro daga gidajensu suke ciki a garin Bama, jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya. To akan wannan labari na tuntubi kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno, Dr. Haruna Shalliya, ga kuma abin da ya fara cewa.
Gaskiya an wuce makiɗi da rawa sai da ake zato. Abin da ya faru a Bama, in ba an manta ba, tun a watan April da shekaran da ya wuce 2015 kenan, aka yi liberating Bama. A lokacin ne ma mafi yawan mutane fiye da 80% suka taho cikin garin nan. Wasu aka aje su a wannan Dalorikam da mutane suka sani ana zuwa, har ma akwai Dalori 2 now, banda Dalori 1. To akwai waɗanda sun ba su bar garin gaba daya ba. Sai a ran September, October na last year suka zauna a haraban asibiti na Bama. So aka yi musu kaman camp kenan.
Wato
suna lura da su, ana kai musu abinci. To amma su da suke tsakanin Maiduguri da Bama har yanzu hanyar ba kaman yadda ake so ba. Ba a yawan zuwa kamar yadda ake zuwa wasu camps da suke kewaye da Maiduguri. Don haka mu health personnel ma sai mun samu rakiya mukan je almost every week or every 2 weeks mu je mu yi immunizations, mu yi wa mutane magani wanda suke bukatar magani don kananan ailments. So wannan labarin was seriously exaggerated ko ne zan ce
an ƙara gishiri da yawa ko?
Ya fi gishiri ma har da kanwa. An ƙara. A gaskiya.
To kai a matsayinka na kwamishinan lafiya na jihar Borno, kamar na bayanin yadda al'amarin na Bama yake, an san cewa a kwanan nan ne jami'an tsaro suka samu nasarar ma fatattakar 'yan Boko Haram din, kuma har yanzu ma ana fama da kalubalen matakan tsaro a wurin nan. To a matsayinka na kwamishina din, na kwamishinan lafiya na jihar Kaduna, mutane nawa ne kake suke nan Bama din, kuma kamar yadda kace duk kukan je amma da rakiya din yaushe kuke zuwa, kuma yara nawa kuke ma allurar rigakafi da sauransu?
A gaskiya tun daga December 2015 ko ne sati in yayi yawa shi ne sati biyu team suna zuwa Bama a je a ba su magani ga wanda suna da kananan cututtuka, yara kuma a yi musu immunization. Kuma NEMA da SEMA har da IOM da mutanen World Food Program suna kai musu abinci. To kamar yadda na faɗa ɗazu, tsakanin Maiduguri da Bama din hanyar tsaro din akwai matsala. To yadda kowa zai dinga ziyartar su din kamar yadda ake yi wa waɗanda suna camps kewaye da Maiduguri baya yiwa. Kuma waɗannan mutane a gaskiya sun yi shekara 3 wasu sai da haka trapped ba abincin kirki kuma of course akwai suna da sign cewa rashin abinci na cikin su kuma kin gani in ana ba mutane abinci ga wanda sun dare ba su samu cinci abinci ba treatment din ba na irin kwanaki ko sati bane yana daukan watanni wani ma har sai shekara kafin ya mulmule wayannan da suka je suka bada wannan labarin kwata-kwata satin da ya wuce ne fa suka ji suka bi wasu zuwa soja suka je suka ga wannan abu kuma inda wanda zai karanta wannan da idon sani sosai za a gane cewa kwata-kwata zaman su a can ba ma da suka je bai wuce awa uku bane suka yi yaushe ne suka yi screening mutane 800 and something har suka gano wanda suna da severe malnutrition har suka yi transfer har suka je suna kirki da kabarbura wanda zai zama a gefen gari ba ma a wajen camp din ba so maganan nan gaskiya ɗazu da safe ni jiya da dare na ga report din da sassafe na office su na fara kira wanda suka je ba ma din ma da head of mission nurse a nan na Maiduguri da kuma doctor din wanda suka je da shi na ce to ga report waye ne ya bada report sai mutumin ya ce min shi ba shi ya rubuta report ba na ce to amma ga shi nan an rubuta MSF har pictures da yake cikin internet din an sa MSF sai ya ce shi ba zai iya magana ba sai babban su daga Abuja na ce amma ai kai kace in kace ba kai ka bada report ba kuma an sa MSF kuma MSF din kai ne ka je ba ma which means organization din ma kuna da matsala in ba haka ba yaya za ku yi ku rubuta report kafin ku je gwamna ya je so biyu ni na je wajen so biyu medical staff every week or every other week ana tafiya ana duba mutanen nan ana musu treatment ana ba su magani UNICEF for the last 6 months suna wajen suna intensive malnutrition treatment IOM suna nan NEMA suna nan Dangote ma ya taimaka a wajen World Food Program suna wajen suna taimakawa amma ku a cikin satin da ya wuce ku je ku tawar da wayannan abubuwan ku sassaka report na mutane ku ce ba abinci ai ba aggression abinci ne ke sa mutum ya rame ba ko kowane wuri a duniya in aka je asibiti za a samu wayanda sun rame amma ba wai rashin abinci bane ba kowane ramewa shine rashin abinci ba
to kai a matsayinka na commissioner lafiya na jihar Borno din kuna da yawan yaran da suke fama da wannan matsalan a yanzu adadi kuna da wannan ko mutane nawa ne suke fama da ko kuma mutane nawa ne suke wannan sansani
masha Allah wato satin da ya wuce gwamna da kanshi da yake da ya ga cewa wasu har yanzu ba su farfado ba ya shigo da mata da yara wajen 800 bayan haka an sake komawa aka sake kawo wa'anda har yanzu rana ba ya an taho da su ba mun yi creating another camp a Nasis village da aka yi building amma ba a shiga ba ɗakuna ne na zamani masu kyau muka shashare muka yi su mugetin don ba a yi ma commissioning ba muka sa su a ciki yanzu haka ana musu intensive treatment a cikin gari a cikinsu bai wuce mutane 20 ba ne wanda muka ga cewa ya kamata a kai su nutrition center na cikin Maiduguri ba ma na MSF ba asibitin mu ne Umaru Shehu Alta Modern Hospital anan aka kawo su ba asibitin MSF ba ne asibitin Borno ne amma suna zuwa suna taimakawa wata rana an mun samu mutane da yawa kamar an samu phone plus ko me haka suka zuwa suna taimakawa
to batun kabarin nan kuma da suka ce fa
a gaskiya ni dai da na confronting issue yake a shi wannan ba report issue ba don haka ba zai yi commenting ba so shine abinda nake an kara da gishiri har da fiye da kanwa ma
to yanda ka bari
hajja
kace
al'adar mu ma ba a yin kabari a inda mutane suke kuma wai inda suke din nan ba cikin asibiti ne wanda ake waye so in mutane ma sun riga mu kidan gaskiya ana kai su bayan gari kusa da inda suke din abin ne wanda na tabbata ba su samu ma chance je wajen ba ba garin da ba kabarbura amma kuma wannan report din da suka ce sun ce ba su suka bayar da figan ba su kaza ba amma kuma it's saying on the internet su suka yi so yanzu haka din ma country representative din su on the way to my country don gaskiya ba za mu iya mu zauna da partner wanda zai je yana faɗa abu akan wanda ba shi ba don zuwan su a nan don su taimaka mana ne ba don su je su yi magana wanda ba shi ba akan mu
To kamar yadda kai bayani kace bayan da gwamna ya je din da aka dauki mutane 800 aka kawo sanandan a musu a jinya da aka ga cewa suna fama da wannan matsala. Kuna da adadin yawan mutanen da aka kwaso daga bama din ya zuwa yanzu?
Well, ina da miki exact figure din zan miki ƙarya amma lalle muna da over 1000 wanda aka kawo wanda irin kinga yaron baya jin dadi ga kawo shi da maman shi da sauransu. So maybe about a third of them sa da matsalan wanda ya kamata a yi musu. To a can bama din because of the security issues shelter ma is a problem. Ba mu samu irin partners wanda suke yin shelter sun je wajen a yi shelter isheshe ba. Some of them an kawo su ma don rashin shelter din ba wai don rashin abinci ba.
Dr. Haruna Mshaldiya, kwamishinan kiwon lafiyan jihar Borno, shi ma mai magana da hukumar ba da agajin gaggawa ta NEMA a arewa maso gabashin Najeriya, Malam Abdul Ibrahim, ya mai da martani ga rahoton na kungiyar Doctors Without Borders a hirar da wakilin muryar Amurka Chris Tan ya yi da shi, inda yake cewa yawancin waɗanda suke fama da matsalar rashin kayayyakin abincin gina jiki a sansanin mutane ne da basu dade da isa sansanin daga ƙauyukan da suke lungu ba.
So because they've been in communities that were cut off without access, they couldn't get food.
A saboda haka yace sun fito ne daga yankunan da suka dade, ba su samun kayayyakin masarufi, ba su da sukunin samun kayayyakin abinci da magunguna. Kamar yadda Dr. Haruna Mshalli ya yi bayani, shi ma Malam Abdul Ibrahim yace hukumar NEMA da kungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF da wasu kungiyoyi suna taimakawa sansanin da kayayyakin abinci da kuma magunguna. Ma sauraro, abinda ya sauka kenan a wannan fili a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Asan da ke a kacin duniya ana ta wani sani, ba ana rawa kuri.